Mi sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 Dalai Yamuriyar Zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa inda daidai wannan lokaci aka riga aka idar da sallar Juma'a kuma babban imamin masallacin Malam Ibrahim Abubakar Tofa shine ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba ta wannan rana kai tsaye kuma zan sada mai sauraro da liman domin jin inda hudubar ta maida hankali a takeici
a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala mala nabiyyi wa dahu to dai kamar da aka sani hudubar da ya tunatarwa ne na abin da an san shi ko kuma ba a sani ba a sanar da wanda bai sani ba ko kuma azabar da wanda yake kan abu na gari wanda kuma baya mumuna da yake mumuna a ji hankalinsa don ya daina to wannan huduba a yau abinda ta kunsa ga mu muna 13 ga watan Rabiul Awwal kuma kowa ya san abinda yake na cin watan na Rabiul Awwal alhamdulillah wata ne da Allah irin sa Allah ya aiko da duniya rahama ga baki daya to dan haka aka ja hankali a cikin hudubar aka fada ayoyi na irin yanda Allah subhanahu wataala ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na irin tun daga kan tunaninsa da abinda ya gani mu daramu iraji da abinda yake fada ma zagal basarwa ma daga ma kazabu fur'adu ma ra'a da sauran ire-iren wa'annan aka tunatar da bayan Allah cewa gashi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen ubangiji sannan bayan haka dan mu dada sanin girman annabi sallallahu alaihi wasallama kada mu shige gona da iri mu kai shi matsayin da wato ya shige na annabi taka bawan Allah kada kuma mai kasa da mu taba yan hakkin sa to mun ga zamu ga dukkanin annaba wannan guda 25 da suka zo cikin alqur'ani Allah sunan sa kawai yake fada amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya fadi sunan sa a gurare guda hudu za ka ga an ce Muhammadur Rasulullah to jama'a shine musan wannan kada kaunan mu da shi ta daibe mu irin yanda abinda muka ga wasu musulmi kuma suna sautar baki Allah ya ganar da su to kusan abin da nake jango wayannan naga irin matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa naga cewa halin da ake ciki na abin da wasu kasashen waje musamman kasa faranshi an san abin da ya faru na wanda itin zarafin manzon Allah wani izo ya kashe shi wanda ba haka aka shi ba sannan kuma suka kashe shi wannan sannan shi shugaban kasar nasu maimakon a matsayinsa na shugaba ya gane cewa an taba wa musulmi abin da suke da girma ne sai kuma ya fadi maganganu wanda suke cin zarafa to shine a ƙarshen huduban nan shine nake cewa akwai wani tunda Allah ya ga mu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu kuma sahabbai sun mana bayani to shine wani mawaki daga cikin larabawa wanda ake kiran sa yake mutanabi domin yana cewa huwa nabiyyun fi shi'ri a zamanin abbasiya aka yi shi ana ce masa mutanabi shine yake cewa idza atatka mazammati min naqisin fahiya shahadatun bi anni kamilun idan wani kaskantaccen mutum ya zo ni da nake da matsayi ce ga sukana to wannan shaida ce da take cewa ni cikakken mutum ne to saboda haka abinda mu wannan muka ji daga alqur'ani mun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wani kafiri ya zo ya soke shi to ba zai kara mana komai sai imani da manzon Allah kuma so muke yi maimakon wani dau hukunci hukuma ta kama wannan wanda yayi hukumi wannan sabul da bakan a hukunta shi kamar yanda akai a Kano irin wannan mun gani
a irin wannan lokaci akwai abubuwa da zaka ga mai wanda ya kamata a ce musulmi ya dabi'anci da su ko ya maida hankali da su a wannan wata na haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar me da me aka fi so musulmi ya maida hankali akai
ai malamu ba wai a wannan watan ba musulmi kamata yi a rayuwarsa gabaki daya izama samfari ne walakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju wal yawmil akhir ba wai sai a watan rabiul awwal bane mu zo mu kunna fitulu muje ma muna barace-barace zamu maulidi a zo mu dora mutane abinda Allah bai dora mada in kuma ba kai ba a ce kai makiyin annabi ne wannan ya zama to cewa sai a shekara rana guda daya zaka tuna baka zama mai koyi da manzon Allah ba so ake yi a mu'amalarka da iyalinka a mu'amalarka da inda kake aiki a mu'amalarka da duk da musulmi da ba musulmi ba yanda manzon Allah ya tsara kana koyi da shi amma ka ce kana zama manzon Allah sai wannan shekara watan ya zo ka ce zaka yi wannan ai soyayya a inda take shine biyayya ga wanda kake kauna sa ba ka saba masa abin da kake kauna ba kuma zamu duba mu ga ai rayuwar sahabe da magabata haka suka yi mala Ibrahim da masa wararan ai mun ga rayuwar Abubakar shekara 200 da maga rayuwar Umar da sauran su dukkanin su ba irin haka suka yi ba wani daga cikin su ma ta yake cewa ba in ka tambaye shi me ya manzon Allah yake ba zai iya sifanta maka yanda yake saboda girmawa da yake da ita to wannan shine zaka ga wani ya manzon Allah yake cin abinci wanda aka ce annabi yana ci da hago da daman sai fama custom na yi da hago ya manzon Allah yake saka sitara sai ga suke suka je suka turuwa suka je gidan suka tambaye shi wasu mutane guda uku nan to so ake kai kai manzon Allah ana iya abin da zaka iya kai kwa domin abin da shi yake wanta sa kai amma sai a ce wannan watan za a yi wannan za ka ga wato mafi yawanci ba haka tsari na addinin musulunci wallahi alam
to mi sauraro da fatan Allah ubangiji ya bamu ikon yin koyi da kyawawan halayen na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya ga dukkanin umarnin sa da kuma kaurecewa dukkanin hanahanan sa ta da zamu samu tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin murar zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjid Quba dake unguwar Tukun.